وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Al-Imam Bukhari da ke nan Rijiyar Zaki a wannan yammaci na Laraba, yau 17 ga watan Rajab, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439, wanda kuma yake daidai da 4 ga watan Bakka, watan 4 miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil Sayyid wa Rafi'ul Kalim Tayyib, wallafar mashhur malamin nan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Tayyib al-Jawziyyah ta rahimahullah ta'ala.
Amin.
Wannan shine darasin mu na 87 ko wannan littafi, kuma muna cikin al-fasl al-tasi', fasli na 9, wanda yake magana akan zikirin kiran sallah. A wancan sati da ya gabata mun yi magana akan abin da ya danganci waɗannan zikirai da kuma hukunce-hukuncen da suka dangance su, da muka ce insha Allahu a wannan satin kafin mu shiga fasali na gaba za mu yi wato fassara da bayani akan su waɗannan hadisai da suka zo a wannan babi. Hadisi na farko ya ce fi sahihaini an abi sa'id قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يا تبت أشكين صحيح البخاري لمسلم حديثا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يشكي شواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إذا سمعتم النداء إذا كنت ذكرا سلا النداء أنا ألف دلم للأعب أنا نفن الأذان النداء أنا نفن الأذان wato kiran sallah wanda kuka sani lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai, wannan sun san me yake kira, me yake nufi da kiran sallah. Wannan kalmar nida ta zo a cikin Al-Qur'ani, wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha huzwa, wa idza nadaytum ila salah, idan kun kira sallah, ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah. Saboda kalmar annida ita ce ta zo a cikin Al-Qur'ani, haka anan ma ta zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. An-nida din shine al-adhan, wato kiran sallah. Idza sami'tum an-nida, idan kuka ji kiran sallah, faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, ku fadi abinda mai kiran sallah yake fada. Mun ce wannan al-amru din a gurin jumhur amrun ne lil istihbab, amrun ne lil nabi, wato umarni ne na mustahabbanci ba na wajibci ba. Kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan wajibci, kamar Ahnaf kuma ahli al-zahiriya, kamar Ibn Wahab a cikin Malikiya, wannan su suka tafi akan cewa maimaita abinda mai kiran sallah yake faɗa wajibi ne, amma ga galibin malamai sun tafi akan cewa mustahabbi ne, wanda mun yi magana akan wannan a wancan satin. Faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, ku faɗi abinda mai kiran sallah yake faɗa, wato ku bi bayansa, kamar yadda hadisin Umar ibn al-Khattab zai bayyana. Wasu malamai sun tafi akan cewa za ka faɗa ne yayin da ya gama, to bayan ya fara har ya je ƙarshe, sannan kai kuma za ka maimaita abin da ya faɗa. To amma dai hadisin Umar wanda zai zo nan gaba, da kuma hadisin Muawiya wanda bai kawo shi a nan ba, yana bayyana mana cewa za ka bi bayan shi ne kalma bayan kalma, ba wai za ka bari sai ya gama ba ne. Inda ake cewa wato mai kiran sallah ko ya gama za ka yi yayin da ya kasance kana cikin wani uzuri wanda ba zai baka damar ka bi shi ba, to a nan ne wasu malamai suka ce za ka iya maimaitawa ko da kuwa bayan ya gama kiran sallah. Amma idan babu uzuri, wasu suka ce idan wato ba a samu tazara ba tsakanin kiran sallar tashi, gama kiran sallar sa da kuma sanda kai ka so ka maimaita, to za ka iya maimaita. Amma an samu tazara mai tsawo, to shikenan sai dai ka haƙura da wannan falalar. وفي سيد مسلم أن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. an karbo to ya tabbata cikin sahihul muslim hadisin abdullahi dan amr Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi dan amr ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhin idan ku ji mai kiran sallah fa qulu mithla ma yaqul kuma ku faɗi irin abin da yake faɗa ثم صلوا علي سنن كوي من صلاتي فإن من صلى علي صلاة والذي يمن صلاتي دا صلى الله عليه بها عشرا الله زي مسقوم دونا ثم صلوا الله لي الوسيلة سنن كروقا من وسيلة أقول الله فإنها منزلة في الجنة ومن إتى وسيلة ونمزعيني أتكين الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وشبتداتي بسيقة ونباوة دائرة أتكين باين الله وأرجو أن أكون أنا هو إلى مفاتا من زمنين الشيء فمن سأل لي الوسيلة وندري يروك من وسيلة حلت له الشفاعة وشفاعة تواجب قريش تيتو يا وجب قريش وانا حديثنا عبد الله كان أمر زام غيازو دا سنوني ودا أكو ودن دا النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر شي ويكوير دا abinnan musulmi ya fada yayin da ya ji kiran sallah yace idza sami'tumul mu'adhdhin in kun ji mai kiran sallah fa qulu mithla ma yaqul ku fadi irin abin da yake fada ku fadi kwatan kucin abin da yake fada kaga wannan ita ce sunna ta farko shine mutaba'atul mu'adhdhin kabi bayan sa yayin da yayi abin da ya fada kai ma ka fada sunna ta farko kenan sunna ta biyu summa sallu alayya sannan ku yi min salati yi mun salati bayan kenan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama bayan mutun ya bi abinda mai kiran sallah yake fada shikenan sai bayan gama kiran sallah to da zai ci gaba da bibiyar mai kiran sallah kaga zai tabin shi har zuwa karshen kiran sallah bayan an gama kiran sallah to sai kuma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mafificin salati shine salatul ibrahimiyya shine mafificin salati da mutun zai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid yana da sigogi da yawa amma na ɗaya daga cikin cikakkun sigogin salatul ibrahimiyya kenan wannan shine mafificin salati da ya kamata idan wato mutun yayi in yayi wanda bai kai wannan ba yayi amma dai in yana so ya samu cikakkiyar siga ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to yayi wannan in yayi wannan to ya zo da sunna ta biyu ita ce sunnar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mai jin kiran sallah ya gama bibiyar mai kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalariyin haka ce ta fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha ashran duk wanda duk ya mun salati dai Allah zai masa goma da wannan domin kamar da aka sani alhasanatu bi ashri amsalha musanna mutun yayi abu guda ɗaya na mai kyau to Allah zai ninka masa shi biya goma wannan shine mafi karancin ninkawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bawa dukkan wata hasana aiki mai kyau da bawa zai yi to karancin abinda Allah zai masa shine zai ninka masa wannan aikin wato gida goma shine mafi karanci abinda zai samu to daga nan kuma ninkin zai ta hawa har ya kai wajen 700 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira hadisin Abdullahi ibn Abbas ila 700 da'ifin ya kai har 700 daga nan annabi ya ce ila af'afin kaseera har ya kai ninkin wato baninki ba lala gashin tinki ba kadaki wallahu yudha'ifu liman yasha to wannan shine yana samuwa da fifikon ayyuka wato fifikon masu aikin darajar masu aikin ko kuma yadda kowanne ya zo da aiki idan muka yi sallah anan dukkan kowa mafi karancin abinda zai samu shine a ninka masa sallar sa gida goma wannan shine mafi karancin abinda kowa zai samu daga nan ne ake samun minimum wage da ake fara mafi karancin abinda da za a baka shi za a ninka maka shi goma to daga nan kuma za a ci gaba da ninkawa kowa gwargwadon irin yadda ya nutsu a cikin sallah da yadda ya bada hankalinsa ya taro zuciyarsa gaba daya da irin kulawarsa da sunonin suke cikin sallah gwargwadon yadda ka fiko waɗannan abubuwa gwargwadon yadda kuma ladan kuma zai ta hawa daga goma an gane an ce sallar mutum ɗaya tana fifita sallar mutum cikin jam'i tana fifita sallar mutum ɗaya da bi 70 ko bi 25 daraja da daraja 27 a watan ruwa 25 wannan fifiko ne wato ba wai kamar yadda wasu suke fahimta ba cewa in mutum shi kadai yayi sallah daraja ɗaya lada ɗaya wasu ma cewa suke lada ɗaya in yayi sallah cikin jam'i lada 25 ba haka bane alhasanatu bi ashri amsalha duk wanda yayi aiki mai kyau to a karan farko ana ninka masa shi gida 10 to daga nan kuma za a ci gaba da ninka masa to ko duk irin ninkin da za a yi maka in kai sallah kai kadai to sai ta cikin jama'a ta fifici taka da wannan adadin ko ya za a ninka maka in kai ta cikin jama'a to kuma darajar ta zata karu daraja din nan ba yana nufin lada ɗaya ba daraja din nan Allah ya san lada nawa ne a kowace daraja guda ɗaya a kowace daraja guda ɗaya ba a san maka san iya lada nawa aka kunshi ba domin wannan daraja din kunshi ne na lada ba wai ana nufin lada kwara ɗaya ba an gane ko ba yana nufin lada kwara ɗaya ba cewa kullun wa'ada Allahu wa husna wa faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu darajat bakaga Allah ya ce ya fifita waɗanda suka yi jihadi akan wanda ba su samu fita jihadi ba saboda larura da ajran wato lada babba lada babba din nan sai fassara shi da darajat darajoji ne darajatun minhu maghfiratan wa rahma kana Allahu ghafurur rahim saboda haka abubuwa ne da dama a ƙarƙashin kowace daraja to gwargwadon yadda kuma mutum ya kusanci Allah wato ya nufi Allah subhanahu wataala da zuciyarsa da nutsuwarsa da kawo sunnoni a cikin wannan ibada gwargwadon yadda zai fifita to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya yi min salati daya Allah shi kuma zai masa 10 domin alhasanatu bi ashri amsalha wannan shine karancin abin da zai samu shine za a yi masa Allah zai masa 10 to daga nan kuma Allah yudaiku liman yasha zai ci gaba da ninninka ma wanda ya ga dama ta yi wani salatin ɗaya zai fi samun fiye da 10 amma dai mafi karancin abin da mutum zai samu shine wannan lada 10 din ko wannan salati 10 din sannan annabi ya ce summa sallallahu alaihi wasila sannan ku roka min wasila mecece wasila din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a roka masa alwasila shine kullu ma yatawassalu bihi ila al-matlub duk abin da zaka bi ta kansa ka kai ga abin da kake so ka cimma shi yake ce wasila ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila alwasila shine al-amalu as-salih ku yi aiki na kwarai domin ku samu isa zuwa ga Allah subhanahu wataala to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara menene wasila a cikin hadisi sai ce fa innaha manzilatun fil janna wannan wasila din wani matsayi ne a aljanna wasu malamai suka fassara wasila da cewa kusanci da Allah subhanahu wataala ku roƙa mun wasila shine ku roƙa mun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala amma a wannan hadisin sai ya fassara wasila din cewa fa innaha manzilatun fil janna wani matsayi ne wani mataki ne wata martaba ta cikin aljanna la tabghi illa li 'abdin min 'ibadillah bata dace ga kowa ba sai bawa ɗaya daga cikin bayin Allah wato wani babban matsayi ne da Allah subhanahu wataala ya kebe shi da zai bawa ɗaya daga cikin bayin sa annabi ce fa arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne shi wala tawadu ni na annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa abin cikin fata saboda yana koyar da kai cewa ko menene kai fata a gurin Allah subhanahu wataala karka ce tabbas kai ne wanda ce ai ni ne mai abu kawai domin ni ne mai abu amma babu shakka idan har Allah subhanahu wataala ya ware wani matsayi wanda shi guda ɗaya ne a aljanna shi bawa ɗaya kuma zai bawa to ba wani tunani da zai zo mana in ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kadai za a ba wannan dan babu wani sama da shi kuma to amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka sai ce ina fatan in zama shi saboda ku roƙa min Allah wasila to shi wannan abu a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man sa'ala Allahu liyal wasila wanda ya roƙa min wasila halat lahu ash-shafa'a ceto ya wajaba a kansa to anan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya neme ka da ka yi masa salati sannan ya neme ka da ka roƙa masa wasila shin anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman wata alfarma ne a wajen mu alfarma yake nema a wajen nani da kai cewa ku yi min salati ku roƙan min wannan wasila annabi sallallahu alaihi wasallam gurin Allah yake nema kai tsaye ba wajen mu ba to meye hikimar yace kai min ka roƙa min hikimar shine halat ne ya shafa'a dan ya jawo ka samu cetan sa saboda haka karshen al'amarin kai zai dawo kan ka dauka shi kai wa kan ka dauka kana yi wa annabi wata alfarma ne kan ka kake yi wa halat lahu ash-shafa'a in yi haka cetuwa waje ba na farko salatin da zaka yi annabi ce sallallahu alaihi wa sallam asha Allah zai maka goma kaga kai da ya nuna maka kai dan amfanin kanka ne sai na biyu karshe ce ka roƙa masa wasila in ka roƙa masa wasila zaka samu cetan sa saboda amfanin naka ne ko ka roƙa ko ka roƙa Allah subhanahu wataala ce asarafuka ne ba'ataka maqaman mahmuda wannan matsayin na shayabo sai Allah ya tashi shi a kansa don asa a gurin Allah tana da tabbas saboda ka wannan alƙawari Allah ya masa saboda ka kai da aka ce ka shigo cikin wannan magana an yi haka ne don kai ba ka samu wata alfarma ka samu wani tagomashi a cikin lamarin a matsayinka na ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan annabi ya ce halat lahu shafa'a ce to ya halatta za mu ce ko ya wajaba wannan halla ne daga halla ya hullu ne ba daga halla ya hillu ba ya hillu in ka ce kamar ya ceto ya halatta gare shi kaka kamar da ceton haramun ne ke na abunsa yanzu da ya yi wannan sai ya zama halal ba halacci ake nufi shi yasa ya zo a wasu ruwayoyi wajabat alaihi shafa'a wajabat wato ceto ya wajaba a kansa to suka ce akwai iskali aka ce ceto kenan ba matsafin an samu matsala duk wanda aka ce za a ceta to ya shiga matsala idan Allah a cece shi to yana cikin matsala to shin a nan ana nufin kowa yana cikin matsala kenan za ka yi da buƙatar ya samu ceto shi ne malamai suka ce a yi shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba iri ɗaya ba ce abinda ka yi tunani a wannan ishkalin shi ne ka yi tunani shafa'a ta wanda suka shiga wuta a tsamo su ba yana nufin cewa za a sa ka wuta ba shi kuma zai tsamo ka in haka ne to akwai matsala sai ka nemi kuma wata hanyar da za ka fitar da kanka ba wannan ceto iri-iri ne da Allah subhanahu wataala farkon ceton da Allah subhanahu wataala zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam a filin mahshar ceto ne da duk kowa da kowa sauraka ba wanda ba zai samu wannan ceton ba shine ash-shafa'atul uzma ceton da dukkan annabawa za su ce ba za su iya ba sauraka kuma ceto ne da zai shafi kowa da kowa na yanzu mutanen farko da na ƙarshe musulmi da kafirai mutum da aljan kowa sai ya shiga cikin wannan ceto domin ceto ne bayan Allah subhanahu wataala an yi busa ta biyu an taso da mutane da cikin kaburburansu rana za a yi da ita dabdab da kwakwalwar mutane sauraka gumi gaba ɗaya zai rufe mutane wani ya kama iya gwiwarsa wani ya kama ƙorinsa wani ya zo idan sawunsa wani ƙorinsa wani iya gwiwarsa wani cinyarsa wani kwankwasansa wani ƙirjinsa wani ba shi ne shi gwargwadon irin yadda mutum yake da laifi gwargwadon yadda wannan tsananin zafin ranar zai nishi shi a wannan ne aka ce akwai wanda za a kai su ilwa alashi wanda an sha karanta ko su wani ne to a wannan gurin ne duk al'umma dukkan halittu na farko da na ƙarshe za su riƙa zariya tsakanin annabawa suna neman a yi musu ceto cetar da suke nema shi ne Allah subhanahu wataala ya yi musu hisabi saboda tsananin da suke ciki kowa yana ganin aka hisabi zai rabu da wannan wahala in aljanna za a tafi aljanna wanda zai tafi sai ya tafi Allah ka kiyaye shi saboda haka za su ta zariya gurin annabawa kowa yana faɗan laifin da yawa Allah ya ce shi ba zai iya ba har a zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ba ka yi je yi sujjada gaban Allah subhanahu wataala ya biye shi ya gwanda Allah subhanahu wataala ya banda bai taɓa yi wa Allah irinsa ba Allah ya kinsa masa wasu kalmomi na yabo ga Allah da kirari ya yi masa annabi Allah subhanahu wataala ya ce irfa ra'asa wa saltata washfa tushaffa daga kan ka roƙi a baka nemi ceto a baka ceton to wannan shi ne ash-shafa'atul uzma kaga kowa yana shiga cikin wannan ceton
akwai shafa'a ta a shigar da yan aljanna aljanna duk aka je kofar gidan aljanna ba za a shiga ba za a dakatar da kowa to anan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ceto sannan kuma kowa ya wuce kaga akwai cutar shiga cikin gidan aljanna akwai ceto na daukaka matsayi a gidan aljanna din na a daga maka wato ai maka promotion ga inda ka samu wato ka samu aljannar ka wata kila ba ta fi duniyar nan sau goma ba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan a kara masa ita a maida masa ninkin dari kuma kun san akhiru ahlil janna dukhulan wanda zai na karshen shiga aljanna wanda shine na karshe shine wanda za a bashi aljanna sakamar wato duniyar nan sau goma shine na karshe kowa ya gama shiga sai shi saboda haka akwai yiwuwar tun farko shi ma mutum ya zama na an bashi kadan ko iyali da ya zaki aka ba baka da yawa wadda aka baka duniya da baka to akwai wannan shi ma ita ma shafa'a ce ita ma shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam tana shafar wasu Allah ka sa mu cikin su amin nara musu daga abin da suka cancanta daga abin da farko aka ba su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su sai a kara musu matsayin su to sannan kuma akwai ceto na wadanda suka shiga wuta sun al'umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece su to kaga wannan duk nau'i ne na ceto saboda kan aka ce ceto na ya waje ba akan sa kada ka kawo ceto daga cikin wuta saboda ka har hankalin mutum ya tashi cewa to kenan in ina yin wannan salatu wuta zan tubi sai daga ba a ceto ni ko yaya ana nufin zaka samu wani nau'i daga cikin nau'ukan ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam littafin ibnu abi al-izz al-hanafi a cikin sharh al-tahawiyya ya ka nau'ukan ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam guda takwas wa fi sahih muslim ya tabbata cikin sahih muslim an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala daga umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda قال يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا اذا قال المؤذن اذا مكرا صلى يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر دينك شي ما يا الله اكبر الله اكبر انا وانا حديثي عمر ابن الخطاب شي كيف فسر مكه حديثا سكه زباته شي كيف فسر مكه حديث ابو سعيد الخدري شي كيف فسر مكه حديث عبد الله dan amr cewa yaya ne zaka faɗi abinda mai kiran sallah yake faɗa an taqula misla ma yaqulu almuazzin domin lafazin da yazo a cikin hadisin Abu Sa'id da wanda yazo a cikin hadisin Abdullah dan Amr lafazi ne mujmal zai daukan ma'anoni da yawa ka faɗi kira abinda yake faɗa watakila har a sautin ma yadda yake daga murya ka daga murya in yayi kasa kai kasa da zaka kuma sannan daga farko har ƙarshe koko akwai abin da zai faɗa wanda kai kuma ka ci ka faɗi wani abu kaga da hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya zo da bayanin yadda abin yake saboda haka a ciki aka faɗi cewa bin sa za ka yi daki-daki ba wai sai ya gama ba in ya ce Allahu akbar Allahu akbar sannan faɗar Allahu akbar Allahu akbar a matsayin kalma ɗaya a matsayin jumla ɗaya wanda ya nuna a haɗa ake faɗar su ba kamar yadda ya zo a cikin wani ba kamar yadda wasu suke raba su ba kada ka ce Allahu akbar Allahu akbar kakka raba su Allahu akbar Allahu akbar a haɗa suke a matsayin gaba ɗaya suke amma in ka ce Allahu akbar ka tsaya ka sake cewa Allahu akbar to ka raba su an gane ko haɗe su ake shi yasa anan su suka zo a matsayin gaba ɗaya in idza qala Allahu akbar Allahu akbar akwai hadisi da yazo mai rauni shine da yake cewa at-takbiru jazmun wato kace Allahu akbar karaba wato kowanne kai jazma lokacin da kazo tsayawa karshen abin nan wanda wannan hadisi kuma yana nuna akasin haka ya nuna cewa Allahu akbar gaba ɗaya ake faɗar su shi yasa aka ce idan ka ji mai kiran sallah ya faɗa ka faɗa abin da ya faɗa saboda ka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan kalma ce wacce take nuna samuwar zatin Ubangiji subhanahu wata'ala kuma zatin da take sama da kowane zati wacce ta tsarkaka daga dukkan wani tawaya ta zama ita ce mafi girma daga dukkan wani abu mai girma saboda ka lokacin da bawa ya faɗi Allahu akbar tabbatar da samuwar Ubangiji subhanahu wata'ala yake tare da tabbatar da cewa shine sama da komai babu wani abin da yake sama da shi qala ahadukum allahu akbar allahu akbar thumma qala ashhadu an la ilaha illa allah sannan yace ashhadu an la ilaha illa allah wanda wannan kalma ce wacce take tabbatar da uluhiyar ubangiji subhanahu wataala cewa allah subhanahu wataala shi kadai ne wato tilo wanda ya cancanta a bauta masa bisa gaskiya duk wani abin da ake bautawa ba allah ba to ana bauta masa ne bisa ƙarya ba bisa gaskiya ba zalika bi anna allah huwal haqq wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil abinda duk za ku bauta ba allah ba to ƙarya ne abinda yake gaskiya shine allah subhanahu wataala فقال اشهد ان لا اله الا الله شيما مي جن كيران صلاه يتي اشهد ان لا اله الا الله ثم قال سنه مي كيران صلاه يتي اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ونينا تشي كما جمله تبي وتكي اثبات النبوه تبتد انبشن النبوه تشي اثبات الالوهيه لله سبحانه وتعالى سي كما نغبا وتشي اثبات النبوه النبي صلى الله عليه وسلم tabbatar da annabcin manzo sallallahu alaihi wasallam da risalarsa tabbatar da cewa shi kadai ne wanda zai zo da sako daga Allah subhanahu wataala ya zama wajibi kowa da kowa ya bi shi kuma ba a samu tsira ba a samu rabauta a gurin Allah subhanahu wataala sai an bi shi qala ashhadu anna muhammadar rasulullah thumma qala hayya ala salah sannan yace hayya ala salah wato ayi gaggawa a taho ga sallah nan ayi gaggawa a taho ga sallah as-salah nan alif wal lam anan lil ahd shi ana nufin wannan sallah din da yanzu ake kiranka zuwa gare ta kai maza ka taho zuwa ga wannan sallah wanda wannan tabbatar da wannan rukuni ne na ibada wanda shine sama da kowane rukuni wato cikin al ibadat cikin al a'mal ayyuka da Allah ya wajabta wa bayan sa to sallah ita ce kan gaba kuma duk abin da yake idan sallah ta gyaru to sauran ayyuka ma za a samu gyaruwar su na salata tanha anil fahsha'i wal munkar inda aka samu sallah tayi kyau da sauran abin nan salatu ibaduddin faman aqabaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha wa man dayyaha fa huwa lima siwaha adiya sallah ita ce ginshikin addini wanda ya tsaida ita ya tsaida addini wanda duk ya tozarta ta to abinda bai kai ta ba zai tozarta shi abinda bai kai sallah ba kam shi ma zai samu tangarda matuƙa da gaske don haka idan mutum ya kyautata sallarsa to ana sa ran al'amuran su za su yi kyau sauran al'amuran san ibada za su yi kyau don haka anan ishara ce zuwa ga sauran ibadu gaba ɗaya da Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa bayi idan suka tsayar da sallah to za su tsayar da sauran ma za su kuma kiyaye dokokin Allah na abubuwan da Allah ya hana su guje su qala la haula wala quwwata illa billah sai shi mai kiran sallah mai jin kiran sallah ya ce la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu ƙarfi sai tare da Allah subhanahu wataala ma'ana ya kore wa kansa duk wata dabara ya kore wa kansa duk wani ƙarfi koya yake jin kansa koya yake ganin yana da dabara koya yake jin yana da ƙarfi to anan ya nuna wa Allah subhanahu wataala ba shi da shi yana neman taimako da tallafi da dafawa daga ubangiji subhanahu wataala in bai dafa masa ba to babu abin da zai iya ibadar ba za ta yiwu ba in Allah bai tallafa maka ba nawa ga sunan kana ganin su ubangiji subhanahu wataala da bai kawo musu dauki ya tallafa musu ba sun kasa yin ibada saboda ka anan kana gaya wa ubangiji subhanahu wataala cewa ya Allah ka taimake ni wannan kiran sallah da aka yi in samu halarta kada ka ba wa shaydan ninjaye a kaina saboda ka kana neman dafawa ta ubangiji ne akan wanda kuma haka ake bukata ga bawa ya kasance ko da wani lokaci babu lokacin da bawa Allah subhanahu wataala ya fi waiwayo bawansa lokacin kamar lokacin da bawa zai nuna gazawarsa a gaban ubangiji ya nuna shi bai isa ba shi ba kowa bane a gaban Allah subhanahu wataala dan wannan ita ce alama ta ubudiyya ga Allah subhanahu wataala alama ga ubudiyya bawa ya rusa na gaban ubangiji subhanahu wataala ya nuna shi bai isa ba amma da zarar bawa ya nuna shi ya isa zai iya yi wa kansa to Allah subhanahu wataala na iya fita sha'aninsa to a daga lokacin kuma ya gama tabewa ya lalace ko babu abinsa da zai yi yadda ya kamata ko yana ganin kamar yana samun nasara to ba nasara ba ce ba ci gaba ba ne karaci da yake da dumiya cikin halaka sannan shaidanu kuma za su samu iko a kansa za su samu dama a kansa shi yasa sai aka koyar da mai abin nan sai aka koyar da wanda ya saurari kiran sallah anan da aka ce hayya ala salah hayya ala falah nan ba kalmomi bane na zikiri ba kamar Allahu akbar ba kamar ashhadu an la ilaha illallah ba kamar kalmar shahada ba nan umarni ne kamar kira ne shi mai kiran sallah yake yi maka saboda haka kai kuma a wannan lokacin sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala shi yasa kabe da kuka sha fada kalmar la haula wala quwwata illa billahi kalimatu isti'ana ce ta neman taimako ce ta fada ce lokacin da musiba ta faru ba kamar yadda wasu ke rita idan wata musiba ta faru sai a ce la haula wala quwwata kalma ce ta kana neman dafawar ubangiji a cikin wani abu da kake so zaka aikata ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله سنيتي اي gaggawa zuwa ga samun babban rabo to samun babban rabo yana cikin tsaye da wannan sallah yayin da bawa ya tsaye da sallah to ya rabota domin duk abinda bawa yake so ya samu na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala zai same shi ne a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam baya samun hutu a zuciyarsa baya samun hutu sai ya shiga sallah ce arihna bis salati ya bilal ga ba samun mana da hutu cikin sallah saboda haka idan abu ya dame shi sallah yake kamawa anan ne yake samun hutunsa zaka dukkan wani rabo yana cikin sallah lokacin da bawa yake gana da ubangijinsa shine lokacin da yake tsayawa gaba gare shi yana sallah saboda haka babban rabo yana cikin ta qala la haula wala quwwata illa billah alfala abinda ake nufi alfala shine alfawz bil matlub wan najat kuwa salamatu min al makruh shi yake kira alfala ka cimma bukatarka ko fita daga abin da kake tsoro ko abin da baka so in aka ce mutun ya rabauta ma'ana ya samu abin da yake bukata samun abin da ka samu abin da kake bukata ka kuma kubuta daga abin da kake kici ake cewa rabauta fa man zuhziha annar wa udkhila aljannata faqad faz wannan du'a ka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna ka wannan shi rabauta zaka aka ce ka rabauta ana nufin ka samu aljanna ka kubuta daga wuta to ka ce hayya ala alfala ku yi gaggawa zuwa ga rabauta ga rabo ana nufin ku yi gaggawa zuwa ga shiga aljanna da kuma kubuta daga shiga wuta qala la haula wala quwwata illa billah to wannan shi ma bawa sai ya baida al'amarin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya nuna cewa wannan rabo ba zai same shi ba sai da tallafin ubangiji da taimakawarsa dabararsa karfinsa da iyawarsa da kwarewarsa da iliminsa duk ba za su bashi wannan ba sai idan Allah subhanahu wataala ya shige masa gaba ya taimaka masa to haka roƙon tallafi yake yi daga Allah subhanahu wataala da wannan thumma qala Allahu akbar Allahu akbar qala Allahu akbar Allahu akbar thumma qala la ilaha illa Allah sannan yace la ilaha illa Allah قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه سنه sai yace la ilaha illa Allah sai shi ba mai sauraron kiran sallah yace la ilaha illa Allah min qalbihi amma daga zuciyarsa daga zuciyarsa abinda ke nufi daga zuciyarsa ya fada da zuciya dai da ikhlasi ikhlasi zama na ba kawai fatar bakin sa cike fadar kalmar ba amma bai tiratsa zuciyarsa ba فمن قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه صادقا بها قلبه دخل الجنه هكا النبي صلى الله عليه وسلم يجي لوقتين da kira Abu Huraira yace ka je duk wanda ka gamu da shi yana yashhadu an la ilaha illa Allah mukhlisan biha min qalbihi fa bashiru bil janna ka je duk wanda ka gamu da shi yana ba da shaidar babu abin bauta da gaskiya sai Allah da tun daga bakin sa har zuci to kai masa bishara da aljanna ya gamu da Abubakar ya gamu da Umar to shine anan Umar ya bangaje shi yana ganin sayyidina Umar ya gaya masa cewa ga abinda annabi ya ce da ni sai ya ce albishirinka ya ce goro ya ce to gashi na annabi ya ce duk wanda na hadu da shi yashhadu an la ilaha illa Allah mukhlisan biha qalbuhu fa bashirhu bil janna sayyidina Umar ya daki abinda kirjin Abu Hurairah sai da ya fadi kasa ya koma gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ji ka ga abin da Umar ya yi ka ce duk wanda na gani in yi masa albishir na masa albishir ya dake ni shi kuma sayyidina Umar girman abin ya gani girman in aka ce tashhadu an la ilaha illa Allah mukhlisan biha qalbuka ka zama dan aljanna shi sayyidina Umar yana ga duk mutane za su sangarce shikenan kuwa sai ce la ilaha illa Allah mukhlisan biha qalbu shikenan sai kwanciyarsa ba maganar neman ibada ba maganar kawai shikenan sai sangarce shi sayyidina Umar yana ga in ya kare Abu Hurairah ya tafi yana wannan maganganu to zai sa mutane duk gwiwar su ta sanyi ayyukan ibada duk sai su sanyi to ga hanyar shiga aljanna cikin sauki to shi ne yiro gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce me yasa ka da ki dan ake nan sai rasulullahi kai kace da shi iya ne kai abu kaza 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 yace eh yace to ya rasulullahi in aka ci gaba da gaya mutane wannan za su san da shi to daga lokacin ba ci gaba da gaya mutane haka ba daga baya Abu Huraira ba Umar sai ya fada
na'am
ba wanda zai dake shi to wannan yana nuna maka cewa kalmar la ilaha illallah tana amfana da bawa yayin da ya kasance ya fade tahajjudi ba kawai ya tashi ya ji ana fada ba yake maimaitawa amma bai san abin da yake fada ba watakila yana fadarta yana warwareta yana fadarta yana warwareta domin kalmar la ilaha illallah din nan kamar yadda ya zo cikin maganganun magabata yake cewa kamar ita ce makullin shiga aljanna makulli kuwa makulli kuwa baya bude kofa sai yana da hakura hakura din nan sune sharadanta saboda dole sai mutun ya san abin da yake fada shi yasa yazo a wani hadisi ban ba ta wa ya'lamu annahu la ilaha illallah da sallatin sai ya zama akwai al-ilm fa'lam annahu la ilaha illallah saboda sai ka samu ilimi ka san me kalmar take nufi tana nufin kore dukkan wani abin bauta sai Allah shi kadai dukkan wani nau'in bauta ba za ka yi shi ga kowa sai Allah sannan ka so wannan kalma sannan ka kullarce ma'anarta sannan ka guje dukkan abin da yake kishiyance ta duk abin da ya zama kishiyarta ne ka guje shi ka so ta ka bi kauya kuma ga abin da take koyarwa wannan su ne sharuɗan la ilaha illallah idan mutum ya zo da su shikenan ya zo da la ilaha illallah min qalbihi shi yasa anan annabi ya ce min qalbihi sai ce da khala aljanna zai shiga aljanna a hadisin ubada ibn samid yace alama kana alayhi min al'amal akan abin da ya mutu akan sa na aiki wato kawai kalmar la ilaha illallah da in ba aiki to tana yiwa mutun ya shiga aljanna amma kai yayi zaton zai shiga kai karan farko zai iya shiga amma watakila sai yayi ratsi Allah ki kiyashe mu sai ya ratsi da shi an wanke masa wasu laifuka dai sannan karshe da yazo shiga aljanna ana da khala aljannata ko da bai shiga aljanna a karan farko ba karshe dai makomarsa ta kasance gida aljanna ce وفي سير البخاري عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يسمع النداء من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه ولا حديث جابر هنا cikin sahih al-bukhari yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qala hina yasma'u nida wanda lokacin da yaji kiran sallah yace la hawla wala quwwata yace allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah lokacin da yake jin kiran yaji kiran sallah sai yace allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah ya allah ubangijin na ya allah ya ubangijin wannan kira cikakke was-salati al-qa'imah da sallah tsayayya آتي محمد من وسيلته كباوى محمد وسيلة صلى الله عليه وسلم والفضيلة ده فضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته سنن كتاشيش أمسعي نشا يبو وانا كي مسأل كوري حلت له شفاعة يوم القيامة تونا يا وجب قريش لانا قوم القيامة وانا حديثي نسعي كمين دي تشينا تشكين سوى البخاري وانا حديثي نجابر زامقا بيكاو مقانا الفقولو مثل ما يقول المؤذن با bai kawo faqulu misla ba yaqulu muadzin ba bai ce ku faɗi abin da mai kiran sallah yake faɗa ba wannan ta sa wasu suka ce idan ya faɗi wannan addu'a to ta wadatar ba sai ya faɗi abin da mai kiran sallah yake faɗa ba wasu malamai suka ce a'a hadisan sauran za su fassara wannan ne wato shi wannan ya takaita a bayanin fasalullah aliy alwasila sai ya ce summa salullah aliy alwasila a hadisan abdullahi dan amr hadisan abdullahi dan amr yace in ka ji mai kiran sallah ka faɗa abin da yake faɗa wato ka bi bayansa sannan ka yi min salati sannan ku roƙa min wasila to shi hadisin Jabir ya zo dan bayanin yaya ake roƙawa annabi wasila da ce ku roƙa min wasila me za ku yi ku faɗa ya zan ku roƙawa annabi wasila za ka hadisin Jabir yana wannan bayanin za ka hadisin Jabir ba yana nuna cewa wannan addu'ar ita kadai ta wadatar ba sai an faɗi wato tana makofin bibiyar mai kiran sallah ba an gane saboda ka so hadisai ana buƙatar in kana son ka fahimce su sai ka haɗa su gaba ɗaya ba zai yi ka ɗauki wani ɓan ɗaya ba ka bar ɗaya don wani yana fassara wani saboda haka ake kawo su gaba ɗaya domin a samu fahimtar ma'anar a dunkule a samu fahimtar ma'anar filla-filla. Ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, ya Allah Ubangijin wannan kira cikakke. Da'wati tamma, malamai sun yi sabani mai da'wati tamma, wasu suka ce da'wati tamma ana nufin da'wati tauhid, ce kamar da aka kira ta da'watul haqq, lahu da'watul haqq, Allah yana da da'wa ta gaskiya. Da'wa ana suka ce ana nufin kira zuwa ga tauhidi, zuwa ga kalmar la ilaha illallah. Suka ce ita ce tamma domin babu shirka a cikinta, don shirka na kasa ce, shirka wato tawaya ce, ita kuma babu shirka a cikinta. Sannan kuma an kira wata tamma saboda dukkan wani abin da ba ita ba, duk wani abin da ba ita ba to ba zai cika ba, duk wani abin da ba kalmar tauhidi ba to ba cikakke ba ne. Saboda haka aka kira wata da'watu tamma. Wasu kace da'watu tamma ana nufin musulunci gaba daya, ana nufin addinin musulunci. Ubangiji Allah, ya Allah kai ne Ubangijin wannan addini na musulunci, domin shi ne addini cikakke. Allah subhanahu wa ta'ala bai karɓi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya cika masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Saboda haka addinin musulunci shine cikakken addini. Duk wasu addinai da aka bawa annabawa da suka zo sun bar wani abu wanda dan adam yana da bukatar sa, addinin musulunci shine yazo ya cika shi dukkan waɗansu abubuwa dan adam yake bukata. Inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, ko kuma salih al-a'mal. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya cika shi dukkan wani gurbi, kamar yadda yake misalta kansa kamar wani gini ne aka yi, aka bar wani wajen da yake da wato wajen bulo guda ɗaya, masu zagayen wannan gini suna zagayawa, kowa ya zo ya ga gini ya yaba ya ce ba dan gurin nan an bar wannan bulo ba, ba dan ba wannan tubali ba, da gurin ci kenan ya cika. Annabi ya ce to ni ne wannan tubali. Haka wasu suka ce da'watu tamma ana nufin shi kansa musuluncin, domin shi ne cikakke dukkan addinan da suka gabata. To akwai abin da yake na buƙatar ɗan adam wanda addinan ba su zo da shi ba, musulunci shi ya zo da shi. Wasu suka ce da'watu tamma ana nufin ita wannan wato ita shi kiran sallar da ake da'wa ɗin, ana nufin ita kiran sallar da aka ce ku zo ku yi sallah, ita ce cikakkiyar kiran sallah. To ita ce ta kunshi dukkan abin da ake bukata dan adam ya zama yana da kudurce shi a cikin zuciyarsa, domin ta faro tun daga tabbatar da zatin Ubangiji, tabbatar da uluhiyarsa, da tabbatar da wahdaniyarsa, da tabbatar da risalar Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kira zuwa ga mafificin aiki. Saboda haka kiran sallah ya wato kalmomi ne wanda suka munshi abubuwa da yawa waɗanda ɗan adam a kansu ne aƙidar ɗan adam take ginuwa, a kansu ne aƙidar ɗan adam take ginuwa. Saboda haka ake kira ta da'wa tamma, sannan kuma kira ne zuwa ga sallah. Haka Ibn Rajab a cikin sharhinsa na Fathul Bari kusan ma bai fassara hadisin ba sai da wannan ma'anar. To da'wa tamma ana nufin shi wannan kiran sallah da ake yi zuwa ga ita wannan sallah. Wassalatul qa'ima ya fassara ta da ita sallar da ake kiran mutane zuwa gare ta, ta wannan sallar da ake farin za a tsaye da ita a lokacin, ita ce as-salatul qa'ima. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ati Muhammadin wasilatu wal fadila. Wasu malamai suka ce to idan waɗanda idan wasu suka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, an ce ana nufin kalmar tauhidi, kalmar tauhidi din ita ce la ilaha illallah, la ilaha illallah maganar Allah ce, maganar Allah ce tana nan a cikin Al-Qur'ani. Sai daga nan ne la ilaha illa dinnan maganar Allah ce, sai za ta yi lahum la ilaha illa Allah yastaghfirun. Okay, maganar Allah ce tana cikin Al-Qur'ani, maganar Allah kuma zatin sa ne, abin da sifar sa ce. To ya za a ce rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma, ya zama Ubangijin kansa. Daga an mai da ita ma kalmar ta zama marhuba, ya zama rab ita kuma marhuba. To shine wasu suka ce ai kalmar rab ta kan zo da ma'anar ma'abuci, kamar yadda kace rabbud dari, mai gida. Saboda haka shine ma'abucin wannan kalma cikakkiya. Wanda idan aka dauki ad-da'wa tamma, anan ana nufin kalmar shahada, kalmar la ilaha illallah. To kaga ana nufin shi ne ma'abucin wannan kalma, kamar shi sifar sace kuma tana nuna kadaicin sa subhanahu wata'ala ce ati muhammadin alwasilata walfadila kaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila ita ce kamar yanda ya gabata a wancan hadisi na abdullahi dan amr annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta yace fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa annabi ya fassara alwasila din cewa wani matsayi ne a cikin aljanna to ka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi wal fadila kuma shine ka bashi al fadail zaida ala fadail al khalaiq ka bashi wani abin da ya fifice al umma ya fifice ahalittu gaba daya da shi haka al fadila wata daraja kuma kari wacce zai fifice kowa da ita sannan cewa ba'athu maqaman mahmudan ka tashi shi a wani matsayi da zai zama shayabu allazi wa'atta wanda kai masa alkawari to da yawa daga cikin malamai sun fassara wannan hatta daga cikin salaf cikin tabi'ai sun fassara da maqamun mahmud shine abinda Allah subhanahu wataala ya fada asara buka ne ba'athu maqaman mahmuda shine ash-shafa'atu al-uzma ce to mafi girma wanda kowa da kowa zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yabo zai godiya akan sa kamar yadda muka ce ceto ne da ya gama da zai gama kowa da kowa bai takaita akan mumini kadai ba bai takaita akan mai laifi kadai ba da mumini da wanda ba ku da mutanen yanzu da wanda ba na yanzu duk kowa zai shiga cikin wannan ciki saboda haka al khalaiqu kulluha duk halittun Allah sai sun yi wa annabi yabo sun yi masa godiya akan wannan to da yawa daga cikin magabata sun ce wannan shine ash-shafa'a al maqam al mahmud wanda Allah zai bashi wannan shine mafi yawan abafi rinjayen abinda malamai suka faɗa akwai hadisi a cikin sahih ibn hibban hadisin ka'b ibn malik da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yab'athu allahu an-nasa yawm al-qiyamah fayaksuni hullatan hamra fa aqulu ma sha'a allahu an aqul wa hadha al-maqam al-mahmud alladhi wa'adani Allah yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi wato zai tashi halittunsa zai tashi mutane ya tashi mutane a ranar gobe kiyama sai ya samu wani wasu tufafi wanda suke jajaye ko masu ratsin jajaye masu ratsin za a jikinsu sannan in faɗi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama in faɗi a lokacin na yabo na kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wannan shine maqamun mahmud wanda Allah ya yi alkawari to kaga wannan ma zai iya fassaruwa da wannan shafa'a din don ita ce abinda ya karu a cikin wannan hadisi shine kayan da za a sa masa kayan da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa masa shi ya karu a cikin tafsirin al-maqamul mahmud da cewa shafa'a ce tare da wannan matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi a cikin sa to yace allazi wa ta allazi anan ba sifa bace dan al-ma'rifa al-mawsul ma'rifa ne ma'rifa ba ta zama sifa ce na kira maqaman mahmudan na kira ne allazi kuma kaga ma'rifa ce ma'rifa ba ta zama sifa ba saboda ka sai dai zama badal ko zama atfu bayan ko zama atfu bayan ne ko zama badal ne akwai ruwa da ta zo da al-maqam al-mahmud wa ba'athu al-maqam al-mahmuda al-maqam al-mahmud to kaga anan ba iskali allazi ya zama sifa ce ta al-maqam al-mahmud imam an-nawawi ya inkarin samuwar ruwaya da al-maqam al-mahmud cikin sharh sahih muslim ya inkarin haka amma ibn hajar ya masa ta'akkubi cewa akwai ruwayar dan ruwayar wannan shi wannan hadisi ruwayar Bukhari ya rawaito shi daga malaminsa Ali ibn Ayyash shi ya rawaito hadisin daga wajensa Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisin ta hanyar Ali ibn Ayyash kuma akwai wannan al-maqam al-mahmud yana cikin sunan Nasa'i al-Mujtaba yana cikin at-Tabarani a kitabu ad-du'a da kitabu al-awsat da kitabu as-saghir haka nan yana cikin sayyid ibn Hibban yana cikin sharh ma'an al-athar na Tahawi duk ya zo da al-maqam al-mahmud kuma ta hanyar shi Ali ibn Ayyash saboda wannan martabi ne ga shi an-Nawawi da yake cewa babu al-maqam al-mahmud saboda kana cewa wab'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta cewa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta an ka cewa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta sai kai nakali saboda ya zama tanwini ne ba mu zo ba bari mu gama za mu zo da alama ba ka yadda ba sai da kake abin da ya inganta kamar da muka gani shine iya wannan wannan shine ya inganta akwai nuskar sahih al-bukhari tirwar kushmihan al-kushmihan ta zo da wannan tsari na karatu kullum mi'at to amma ita kadaici aka samu shi kuma al-kushmihan kamar da ibn hajar yake cewa baya daga cikin malamai shi ba malami bane shi rawiya ne kawai a cikin awamun nas Allah da ya sa ya samu ruwayar bukhari ana ji a wajensa amma ba malami bane haka sauran malaman duk da suka rubuci bukhari babu wannan ta zo a cikin sunan al-kubra na bayhaqi amma dai wannan ziyada ce shaza babu ita a cikin sahihiyar ruwaya sahihiyar ruwaya tana karewa ba su maqamin mahmud alladhi wa'ata ai akwai kare-kare da yawa banda wannan ba a so ba binne wa darajata al-aliyata rafi'ata wa ayyuha za a koyi wannan kare-kare da amma dukkan su ba su inganta ba sai wannan wannan ita ce shine lafazin da ya inganta annabi ce halat lahu shafa'ati yawm al-qiyama ceto na ya tabbata gare shi ranar gobe kiyama kaga wannan wannan ruwaya tana fassara ruwayar Abdullahi dan Umar ruwayar Abdullahi dan Umar yace halat lahu shafa'a amma bai fadi shafa'ar wa ba amma ana yace shafa'ati ceton sa kuma wannan yana nuna tabbatar da ceton annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ahli sunna suka yi imani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto a ranar gobe kiyama ceton sa kuma kala-kala ne iri-iri ne daga ciki har da masu kaba'ir mu'tazila da khawarij suka yi inkarin ceto domin su a gurin su duk wanda yake mai kabira ne in shiga wuta ya shiga har abada ba zai fita ba sabana ahli sunna wanda suke ganin annabi zai yi ceto banda shi ma sauran annabawa ba su ba ma salihai ma za su yi ceto salihan mutane ma za su yi ceto mala'iku za su yi ceto karshen wanda zai ceto shine rabbul izza shine Allah subhanahu wataala to ai mu'tazila ne al-ba'diyya kuma khawarij ne ba shi abane ga ibadiyya kace ko rafida eh su mu imamiyya a cikin babin aqida mu'tazila ne yawa saboda duk tafiyar su dai da su a gurin su ba ceto to ana ce mun kuma lokaci yayi gashi bamu kammala ba to da za mu tsaya anan insha Allah sati mai zuwa za mu kammala abin da ya saura kuma shi da babin na gaba sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam assalamu alaikum